hanyar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 18 ga watan Janairu a shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ci cewa al'ummar karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna dake Najeriya sun ce bayan hare-haren ƴan bindigan da suka yi sanadin ta da garuruwa da yawa cikin sati guda a yau talata ma ƴan bindigan sun sake
sace
mutane da yawa
da safiyar ranar talatan nan ƴan bindiga sun sake tara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari inda kuma suka ɗebi mutane da dama wanda kawai Allah ne kadai zai san irin adadin mutanen da aka kwasa a wannan hanya
to za ku ci ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar da wasu sabbin tuhume-tuhume akan Nnamdi Kanu jagoran ƴan kungiyar IPOP da ke fafutukar kafa kasar Biafra a wani zaman shari'a da aka yi a babbar kotun tarayya da ke Abuja sannan za mu kawo muku rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri a yau talata sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken yayi magana da takwarensa na Russia Sergey Lavrov yayin da yake kan hanyar sa zuwa kasar Ukraine domin tattaunawa da shugaban kasar a lokacin da ake ci gaba da nuna fargabar kai mamaya da Russia ke niyyar yi akan makwabciyarta Sakataren ya jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawar diplomasiya wurin warware tankiya da ke tattare da jirgin sojoji da Rasha ke yi akan iyakar ta da Ukraine a cewar wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ta ambato hirar Sanarwar ta ƙara da cewa sakataren ya kuma tabbatar da cikakken goyon bayan Amurka ga yancin kasar Ukraine da yankunanta kana ta ce duk wata tattaunawa akan tsaron Turai dole ne a ƙara mambobin kawancin NATO da kuma kawai na Turai ciki har da Ukraine ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa da safiyar yau talata cewa an shirya wa Blinken bulagurin gaggawa ne domin ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv gobe Laraba tare da ministan harkokin wajen kasar Dmytro Kuleba Adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasa da ta afka wa yammacin Afghanistan a jiya Litinin ya ƙaru zuwa mutum 26 inda girgizar ta fi tsamari da ta kai maki 5.3 ta afkunan a nisan kilomita 40 gabas da Kala Inaw babban birnin lardin Bangis a cewar hukumar binciken yanayin kasa ta Amurka kamfanin dillancin labaran Afghanistan na Baktar ya ambato hukumomin yankin suna faɗi cewa mata da yara suna cikin waɗanda suka mutu yawancin mace-mace da ɓarna masu yawa sun faru ne a gundumar Kadis inda rufin gidaje da dama suka rushe Afghanistan mai fama da talauci na yawan fuskantar girgizar ƙasa musamman a cikin tsaunin Hindu Kush wanda ke kusa da mahaɗar Eurasia da wani yankin da ƴan asalin India suka yi kaka gida kungiyar ƴan tawayen Houthi ta ƙasar Yemen ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan kai wasu hare-hare da makamai masu linzami da jirgi mara matuƙi a jiya Litinin da ya kashe mutum 3 ɗan sanda Abu Dhabi babban birnin ƙasar sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda 3 a wani kamfanin mai da kuma wani bangaren filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Abu Dhabi sun gano mutanen da aka kashe ƴan India ne guda 2 da wani ɗan Pakistan guda kana wasu mutane 6 sun jikata sai dai babu wani mummunan lahani da filin saukan jiragen saman ko kuma kamfanin man inji ɗan sanda wasu majiyoyin Houthi a Sana'a babban birnin Yemen sun faɗa wa ma'aikatar yaɗa labaran Larabawa cewa ƴan tawayen sun harba jirage mara matuƙa guda 8 da kuma makamai masu linzami guda 10 kafar labaran ta Larabawa ta nuna hoton bidiyo da ya gwada yadda hayaki ya turnike sararin sama a Abu Dhabi da kuma hotunan wutar da ta tashi a filin saukan jiragen sama na Abu Dhabi da kuma kamfanin tatar mai na ƙasa a nan Abu Dhabi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC tsohon shugaban kasar Gini Alpha Conde ya bar kasar zuwa neman jinya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan kwashe sama da watanni 5 yana tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki a cewar shaidu a jiya Litinin babu wani ƙarin bayani da aka yi game da cutar da yake fama da ita ko da yake shaidun a filin saukan jiragen sama a Conakry babban birnin kasar sun ce ya kama hanyarsa zuwa Abu Dhabi nan take babu wani tabbaci daga gwamnatin mulkin soja ta wucin gadi sai dai jami'ai sun sanar da farkon wannan wata cewa wanda ba shi da cikakken koshin lafiya kana zai je kasar waje nan ba dadewa ba domin neman jinya kunde da aka hambare a cikin watan Satumba kasa da shekara guda bayan da aka zabe shi a wa'adi na uku duk da yawan zanga-zanga tsohon shugaban ya gudanar da zaben raba gaddama akan jarin dokokin kasar domin kawar da adadin wa'adin mulki da zai bashi daman ci gaba da mulki kungiyar rayuwar kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS da wasu kasashen duniya sun yi ta kira ga sake kunde nan da nan tun lokacin da aka tsare shi a cikin watan Satumba da aka hambare da shi daga mulki bayan ya kwashe sama da shekara 10 yana mulkin kasar a ƙarshe haramtacciyar kungiyar Taliban ta Pakistan ta dauki alhakin wani hari da ba kasafai aka saba kaiwa ba a cikin dare a Islamabad wanda ya kashe ɗan sanda guda tare da jikata wasu guda biyu jama'an 'yan sanda sun ce 'yan bandigan biyu akan babura sun buɗe wuta akan shingen tsaro a kusa da wata kasuwar birnin mafi yawancin kosan jama'a da yammacin jiya litinin sun ce musayar wuta da aka yi ya kashe maharan guda biyu wutar da 'yan ta'addar suka buɗe ya halaka ɗan sanda guda kana jikata wasu guda biyu a cewar sanarwar 'yan sanda ministan harkokin cikin gida na Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ya yi Allah wale da wannan hari na bindiga da ya ce aiki ne da ta'addanci kungiyar Taliban ta Pakistan da aka fi sani da Tariki Taliban Pakistan ko kuma TTP ta dauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ta fitar a shafinta na Twitter tare da tabbatar da kashe 'yan bandiganta guda biyu da suke da hannu a cikin harin
makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da kashe wasu 'yan bindiga da kuma ceto wasu mutane da aka sace al'ummar karamar hukumar birnin Gwari sun ce a yau talata 'yan bindigar sun sake tara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari kuma sun sace mutane da dama Wannan na zuwa ne bayan hare-haren 'yan bindigar da suka yi sanadiyar tara garuruwa sama da tara a cikin mako guda. Ga ƙarin bayani daga Isa Lawal Ikara, wakilin muryar Amurka.
Garuruwan da suka hada da kungin Dan Bauchi, Kimbi, Katangaji, Damari, Shirya na cikin waɗanda 'yan bindiga suka tashi mutanen su baki ɗaya cikin mako guda. Kamar dai yadda dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Abdurauf Idris birnin Gwari ya tabbatar wa da muryar Amurka
wannan abu akwai banta kai ci akwai banta sai yanda waɗannan mutane suka tuttudo a waro rema da unguwar Shehu da Saban Gida da dai wasu wurare a bangaren Dagara inda waɗannan 'yan bindiga suka sace mata uku da mazaje waɗanda ba a san adadin su ba sannan aka kashe mutane hudu a cikin tsokin mako guda a kasar birnin Gwari an kori al'ummomi fiye da tara wanda yanzu mutanen Damari suna Gwanda Kazage da kuma wato Dogon Dawa sannan kuma waɗannan 'yan bindiga suna cin karan su ba babbaka da safiyar ranar talatan nan 'yan bindiga sun sake tara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari inda kuma suka ɗebi mutane da dama wanda kawai Allah ne kadai zai san irin adadin mutanen da aka kwashe a wannan hanya
wasu masana harkokin tsaro dai na ganin akwai gazawar gwamnati a yaki da ake da 'yan bindigan da suka addabi al'ummomi a yankin arewa maso yammacin Najeriya baki daya Dr. Yahuza Ahmad Getso na cikin masaran da ke da irin wannan hasashe.
Idan muka kalli harin da aka kai yankin birnin Gwari a jiya, ya tabbata da cewar jami'an tsaron Najeriya ba su da makaman da za su iya tinkarar 'yan ta'addan da ake da su a waɗannan yankuna musamman wannan hanya ta birnin Gwari. Mun sani cewar ba mu da wadatattun jami'an tsaro, ba mu da wadatattun sojoji, saboda kullun wasu na ritaya ba a daukar wasu, wasu na mutuwa ba a daukar wasu, sannan kuma kullun ana kwashe makudan kuɗaɗe da sunan tsaro. Wannan abun da na sani ne abin takeici ne matuka ni nayi rantsuwa da cewar jami'an sojojin Najeriya ba su da makaman da za su iya tinkarar matsalar tsaron da ake tinkara musamman na waɗannan yaran da suke dazuka in kuma da su to a daina mutane ƙarya mana aje inda suke ayi abin da ya kamata
sai dai duk da matsalar hararen 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna gwamnatin jihar ta ce jami'an tsaro suna nasara akan 'yan bindigan a wasu sassa Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan yayi bayani game da irin waɗannan nasarori.
A nan unguwar Musa dake Marabal Lido a ƙaramar hukumar Tukun yau a sojoji sun samu gallaba akan ƴan ta'adda kuma ɗaya daga cikin ƴan ta'addan an kashe shi nan take har yau kuma 18 wanda aka yi garkuwa da su to sojoji suka kubutar da su in ba a manta ba a nan unguwar Tasha dake garin birnin Yaro dan ta'adda daya shi ma ta samu nasara akan za ka kashe shi haka din ma kuma a nan hayin Kanwa dake karamar hukumar Jiwa daya daga cikin ɗan ta'adda wanda zakawa hari an samu gallaba kan shi
da yawan masana kan harkokin tsaro da yana ganin matsawar ba a afkawa ƴan bindigan dake dajujukan arewa maso yammacin Najeriya a lokaci guda ba to matsalar hararin ƴan bindiga ba za ta kawo ƙarshe cikin takaitaccen lokaci ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton A yau Talata ne babbar kotun tarayyar Najeriya dake birnin tarayya Abuja ta sake yin zaman shari'ar shugaban haramtacciyar kungiyar IPOP mai fafutukar kafa kasar Biafra kuma gwamnatin tarayyar ta gabatar da karin wasu tuhume-tuhume akan Kanu wasu ƴan kasar da a karkashin kungiyar One Najeriya sun ce ya kamata a gaggauta yin shari'ar Enam da Kanu ko a gama da batun tare da nuna goyen bayan su akan Najeriya ta ci gaba da zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aika mana
I believe in Nigeria I am a Nigerian because I believe we stand to benefit together now we are divided for togetherness is the shortcut to success so for Nigeria to be successful we have to be united
Augustine Anthony Tobit Kuchela ɗaya daga cikin masu zanga-zangar nuna goyen baya ga Najeriya ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya yana ne cewa mutanen Najeriya a matsayin ƴan ƙasa ɗaya dunkulalliya za su amfana juna shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu ya shigo cikin babbar kotun tarayya ne da misalin karfe 10 sauraron ti 10 na safiyar yau Talata inda ya fara gaisawa da tawagar lauyoyinsa dake samun jagorancin babban lauya mai makamin San Mike Ozekome wanda a yau ne aka bayyana shi a matsayin sabon jagoran lauyoyin nasa sakamakon yadda gwamnatin tarayya ta kara wasu tuhume-tuhume takwas wanda a yanayin da ake ciki ya kai adadin su zuwa 15 a cikin kotu bayan kin amincewa da zama kan jimilar tuhume-tuhume 15 ki hadda wanda gwamnati ta shigar a ranar Litinin daya daga cikin tawagar lauyoyin Nnamdi Kanu ya ce karin wasu tuhume-tuhume takwas da gwamnatin ta yi cikin kasa da sa'o'i 24 kafin zaman na yau da bai dace ba inda ya ce gwamnatin kasar na neman ci gaba da tsare Nnamdi Kanu babu gaira ba dalili ne kuma basu dauki lamarin da muhimmanci ba
was the reason I joined for the hearing of application challenging the decision of the court on 7 counts amended charge filed last year so only for them to serve us ambush us with another amended charge of 15 counts yesterday.
Sai dai kungiyar One Najeriya karkashin jagorancin Muhammad Salih Hassan da ta gudanar da tattakin lumana da nuna goyen baya ga kasar ta ci gaba da zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya a yayin zaman kotun na yau ta buƙaci kotu ta gaggauta yin shari'ar a rufa babin wannan al'amari na Nnamdi Kanu.
Kotu inda ake gudanar da shari'a na Nnamdi Kanu shugaban ƴan awadi wanda kotu take shari'ar sa yau wato muna nan muna kokari mu tabbatar wa da mutane cewa haɗin kan ƙasa shine zai kawo ci gaban ƙasa kuma bambance-bambancen addini da aƙida da sauransu ba zai gina ƙasa ba kuma muna magana su alƙalai da Allah su yi kokari kowa ya riga ya san laifin wannan bawan Allah da Allah a yi kokari kawai a samu a yanke mishi hukunci an yanke mishi hukunci
kamar yadda aka saba dai gwamnati ta jibke jami'an tsaro akan hanyoyin da suka kai ga babbar kotun tarayya dake unguwar Central Area da kewaye kazalika wasu magoya bayan Nnamdi Kanu dai sun fantsama kan titi don nuna goyen bayan su ga jagoran nasu kotu dai ta dage zaman shari'ar Kanu zuwa gobe Laraba don bawa lauyoyinsa damar ƙara kintsawa bayan kin amincewa da ƙarin tuhume-tuhume da gwamnati ta ƙara shigarwa a gaban kotu Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Halima Abdurrauf yanzu kuma ga rahotonmu na musamman
a yayin da gwamnatin Najeriya ta bayyana shirin sojojin kasar na aukawa ƴan ta'addan daji da suka addabi jihar Niger da nufin kakkabe su Bayanai na nuna cewa yan bindigar na kara zafafa hare-haren kisan jama'a da yin garkuwa da su da kuma satar shanu a yankuna daban-daban na jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna cewa ko a safiyar jiya Litinin waɗannan yan bindiga sun auka a yankin Kushariki ta karamar hukumar Rafi inda suka hallaka mutane uku tare da yin awan gaba da wasu da dama kamar yadda wani dan asalin yankin Malam Musa Kusarki yayi karin bayani.
Wato ga koshi ne ga kwanan yinwa dangane da irin labarin da muka ji na mataki da shi shugaban kasa ya ce a dauka kan wannan ɗan ta'adda. Mun yi murna amma sai ya zama wato kamar irin ɗan ta'addan nan mu a gare mu sai suka nuna kamar ba a isa ba. Me ba a isa ba? Ke kan wato jiya din nan da asuba ni kenan da daren Lahadi wayewan garin li ana shirin shiga masallaci a nan gabarcin Kushariki din kuma sun kashe mutane sannan kuma sun kwashi wasu mutane maza da mata sun yi awan gaba da su.
Mutane nawa suka kashe?
Sun a mutane uku ne.
Na'am, mutane nawa suka kwashe?
To ba mu san iyakar mutanen ba ya zuwa yanzu. Sannan kuma karin abin da ya karata da hankalin mu shine da muke jin labarin kuma wato garuruwa kamar su a Beri irin su wajen Mashehu wajajen su Ciroro din nan duk gaba ɗaya a cikin wannan ɗan tsakani duk ba inda ba a kai hari ba sai muke ga lallai idan ya kasance wannan ikirari da umarni da shi shugaban ƙasa ya bayar zai yi aiki to gar a mutum a yi aikin don gudun kamar na ga su suna son su nuna kamar ba a isa ba ne don kafin a yi wannan ikirarin ba mu samu irin wannan mugun kai hari ba. Amma yanzu abin ya shiga ba mu tsoro don haka muna fata ita gwamnati za ta nuna da gaske take yi akan wannan ba ta gaske.
Alhaji Aliyu Muhammad dan asalin jihar Niger ne ya ce suna fatar yunkurin gwamnatin Najeriya da gaske ne.
Batun sojoji yanayin da halin kasar nan take ciki za a fara lubuje da yan bindiga yana da kyau inda gaske ake yi amma abinda al'ummar Najeriya su dauka wannan abin da ake ta faɗa tun daga farko ba da gaske ne ake yi ba dan inda da gaske ne ake yi da tun dadewa an kai an samu matsaya ga wannan matsaloli da kasar nan ta shiga.
Na'am,
sojojin kasar mu sojoji ne wanda ake alfahari da su a duniya ba ma a Najeriya kadai ba kuma duk inda suka je peacekeeping kasashen duniya su suke zama na daya su suke cin nasara a ce a kasar su wasu dan wasu ɗan yankuna waɗanda ba su taka kariya sun karya ba a ce ana ta abu shekaru wa shekaru abu ya ki ci ya ki karewa.
Na'am, Alhaji Musa abin nan ƴan ta'addan nan sai ƙara zafafa hare-hare suke yi a jihar Niger cikin musamman ma cikin daga ƙarshen makon da ya wuce zuwa cikin wannan mako da muke ciki. Me kake gani ya ƙara kawo zafafa hare-haren nan?
To duk rashin na har babban da shine rashin gaskiya. Na ji abin da mutanen Beri suka faɗa an yi hira da wani shugaban ƴan banga to inda ma an ba an yi tabbatun jami'an tsaron an ba mutanen wuraren su dama su kare kansu da kansu da duk wannan abun ba bai kai haka ba saboda wannan shi zai nuna maka mutanen nan su da hukumomin ba da gaske suke yi ba kuma wallahi abin takeici Alhaji Nasiru naji abin da ya faru a Shororo mutanen wurin sun ce an kashe sama da mutum 30 shi sakataren gwamna ya ce a mutanen da aka kashe guda 8 ne shi in mutum guda ne babu dama a kare shi irin wannan a dinga faɗin abin da zai kwanta mutane hankali ba abin da zai ta mutane hankali ba an je an yi kashe-kashe an yi kashe-kashe an yadda kaddara ce Allah ya riga ya kawo amma a cutar da kai kuma ka hito ka ce an cutar da kai wani wanda baya wurin ya hito ya ce ƙarya kake yi abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne wannan abin bai dace ba.
Dr. Yahuza Ahmad Getsu mai sharhi ne akan sha'anin tsaro a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan mataki na aukawa 'yan ta'addan dajin a jihar Niger.
Gwamnatin Najeriya ta sha faɗa babu cikawa tsawon shekaru kafin zuwan gwamnatin Malam Muhammadu Buhari alƙawarin da ta ɗauka na magance matsalar tsaro cikin 'yan kwanaki har take cewa su waye Boko Haram su waye 'yan ta'adda. To saboda haka amma abin takeici gashi ta zo wankin hula yana nema ya kai ta dare tun daga shahar an yi shekara 6 har da watanni 9 ko ma kusan 10 ba tare da wani abin a ta takakara a zo a gani ya faru ba. Sannan kuma abin takeici kullun tana cewa tana yin nasara kuma kullun gashi 'yan bindigar kara fafutuka suke yi ta kara bude wuta har ya zuwa ma fadada wato kai har-haran nasu a guraren da bai ka bai da can bai kai ba idan muka dauka cewa a wannan gwamnati ne aka fara kai hari jihar Niger a cikin karamar hukuma daya amma yanzu abin ya fadada ya kai kananan hukumomi guda 12 kuma kusan sama da haka har ya zama ita jihar Niger nan ta zama wato wani guri da ake cewa wato kamar gurin da ake gudun fanfalaki wanda yake babu wanda yake da kwanciyar hankali inda yake tafiya a dukkanin fadin jihar da safe ko da rana ko da daddare saboda haka wannan na dauke shi a matsayin shafa labari shuni amma dai wani abu ne da zamu sa ido mu jira mu gani menene zai iya faruwa gana a jihar Niger nan inda waɗannan masu aikata laifi suke an sani kuma ni na sha fada in ba a sani ba mu mun sani sarakunan mu sun sani daga can mu sun sani sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'amuran al'umma kowa ya san inda suke me yasa za a tafi ana shure-shure me kama da kanshin mutuwa
an lura ma daga lokacin da aka sanar wannan wato ranar litinin yan bindigan sun kara ma zafafa hare-haren su me zane tunaninka akan wannan
to tunani na shine wato ai ba inda zaka tafiya kilometer 35 ko 40 ba tare da ka tarar da wani guri wanda shinge ne na jami'an tsaro ko kuma mazauni ne na jami'an tsaro ko dai na yan sanda ko na DSS ko na soja a duk fadin jihar Niger ba inda zaka yi wannan tafiyar ba tare da ka gansu da suna nan ba sai haka ɗan manuniya ce take nunawa cewar wato watakila akwai wancan zarge-zarge da aka dade ana yi cewar akwai waɗansu waɗanda suke ƙara ba wa su waɗannan masu aikata laifukan bayanai akan abubuwan da ake shiryawa don haka kamar wata ƴar manuniya ce da take nuna wa gwamnatin cewar in kin isa daga sai kike ku fito mu ma mun fito kamar yadda aka yi a sauran jihohi
gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana maraba da wannan mataki da ta ɗauki dogon lokaci tana jira in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Jan Alhaji Ahmad Ibrahim Matane
to alhamdulillahi mun kulliya ta biya kudin sabulu dama a kowane lokaci mai girma don jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sha zuwa kaiwa da kawowa magana da shugaban kasa to alhamdulillahi shugaban kasa ya ji abin gansa korofansa kuma ya sa za a zo a dauki matakan na musamman a maganar tsaro a jihar Niger.
Na'am to amma wasan abin nan na ganin kamar ma an ƙara zaburo su ɗan ta'addan nan domin sun ƙara zafafa hare-haren su musamman jiya Litinin da kuma ran Lahadi a yankunan Rafi da Damariga da Mamashegu.
Wannan ba abin mamaki ba ne ai dama tunda sun ji an yi wannan hubbasa za su nuna cewa har yanzu suna nan daram. Amma ina tabbatar maka tsarin da za a yi wanda yake na tabbata kamar yadda ka ji tsari ne wanda yake zai dore kuma zai kawar da duk waɗannan abin ganda ake yi ta'addanci da sauransu kuma cikin ɗan lokaci kaɗan.
Ba ta dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan yunkuri na fatattakar 'yan ta'addan dajin a jihar Niger ta yadda al'umma za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League Professional ta kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger inda ake a mako na 13 an yi wasanni kamar haka Olympic Football Club ta Wambirin Yamai ta wasa Health Sporting Club ta Yamai ɗaya da Nema AS Police ta ƴan sanda ta Yamai tawa AS Guard National du Niger 2-1 a Yamai Union Sportive de la Gendarmerie National ta shakashi banza da ɗaya a hannu AS Nijelek ta wutar lantarki a babban birnin Yamai AS Duan ta Custom ta yi ɗaya da AS Fan ta Sojoji a babban birnin Yamai. Racing Football Club ta Bukoki ta Yamai ta shakashi banza da ɗaya a hannun AS Sonidep ta Man Petr a babban birnin Yamai. GS Tawa a birnin Tawa ta yi ɗaya da Akukana Football Club ta Arlit Jihar Agades. Irana ta Arlit Jihar Agades Tawa Espoir ta Jihar Zandar ko da Magaram ɗaya da Nema. Idan muka dubi jadawalin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League Professional ta Jamhuriyar Niger a mako na 13 ta 1 ita ce AS Nigelec ta wutar lantarki da maki 33 ta 2 AS Gard National de Niger da maki 23 ta 3 AS Douane ta Custom da maki 22 a can kasan teburin na wasannin kwallon kafa na Super League Professionnel ta Jamhuriyar Niger ta 12 Olympic Football Club ta mai da maki 12 ta 13 Espoir Football Club ta Zandar da maki 11 ta 14 GS Tawa da maki 7 kacal a ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar Afrika karo na 33 da ke wakana yanzu haka a kasar Kamaru an yi kunnan doki 1-1 a ranar jiya tsakanin Cape Verde da Kamaru mai masaukin baki yayin da Burkina Faso ta 1-1 da kasar Ethiopia ko kuma Habasha rukunin A inda wannan rukunin Kamaru ta karkare da maki 7 yayin da Burkina Faso take ta biyu da maki 4 sai Cape Verde mai maki 4 kuma tana iya kai zagaye na gaba ga mai da wannan wasar a yau ko a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto a rukunin B Malawi da Senegal suna karawa sai Guinea Conakry da Zimbabwe a wannan rukunin Guinea Conakry da Senegal na da kowannan su maki 4-4 yayin da Malawi take da maki 3 sai Zimbabwe da bata da maki ko guda to ni akai waje da ita a wannan kwambalar a daya hannu kusancewa a jiya ne hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta gudanar da bakin karrama ƴan wasa mafi kwazo a shekara ta 2021 bangaren wasannin kwallon kafa a filaye daban-daban na duniya Robert Lewandowski dan kasar Poland na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kasar Jamus ko kuma Almanya shine ya samu tukuicin zama mafi kwazo inda ya lashe wannan matsayi a bana Bayern wanda ya samu a shekara ta 2020 mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta kasar Birtaniya ko Ingila da Senegal Edouard Mendy shine ya samu tukuicin mai tsaron gida mafi cincinta a shekara ta 2021 bayan ya lashe Champions League ko kofin kwallon kafa na Zakarun Ture tare da club din sa na Chelsea sai Thomas Tuchel da ya lashe kofin Zakarun Ture tare da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta Birtaniya ko Ingila a matsayin koci mafi cincinta a shekara ta 2021 Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Maryam Atakaci a yau Talata sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken yayi magana da takwarensa na Russia Sergey Lavrov yayin da yake kan hanyarsa zuwa kasar Ukraine domin tattaunawa da shugaban kasar a lokacin da ake ci gaba da nuna fargabar kai mamaya da Russia ke niyyar yi akan makwabciyar ta Sakataren ya jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawar diplomasiya wurin warware tankiya da ke tattare da jirgin sojoji da Rasha ke yi akan iyakar ta da Ukraine a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ta ambato hirar. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasa da ta afka wa yammacin Afghanistan a jiya Litinin ya karu zuwa mutum 26. Inda girgizar ta fi tsamari da ta kai maki 5.3 ta afku ne a nisan kilomita 40 gabas da Kala Inaw babban birnin lardin Bangis a cewar hukumar binciken yanayin kasa ta Amurka kamfanin dallancin labaran Afghanistan na Baktar ya ambato hukumomin yankin suna faɗi cewa mata da yara suna cikin waɗanda suka mutu yawancin mace-mace da barna masu yawa sun faru ne a gundumar Kajis inda rufin gidaje da dama suka rushe a ƙarshe kungiyar ƴan tawayen Houthi ta kasar Yemen ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a hadajiyar daular Larabawa bayan kai wasu hare-hare da makamai masu linzami da jirgi mara matuki a jiya Litinin da ya kashe mutum 3 ƴan sanda Abu Dhabi babban birnin kasar sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda 3 a wani kamfanin mai da kuma wani bangaren filin saukan jiragen saman kasa da kasa na Abu Dhabi sun gano mutanen da aka kashe ƴan Indiya ne guda 2 da wani dan Pakistan guda kana wasu mutane 6 sun jikata sai dai babu wani mummunan lahani da filin saukan jiragen saman ko kuma kamfanin man ji ƴan sanda
to ma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga shugaban hukumar gudanarwa a karamar hukumar Mangu na jihar Filato da daukacin al'ummar jihar baki daya bisa rasuwar babban basaraken Michigan Magabul wato da Nelson Andersbuckle wanda ya rasu ranar 29 ga watan Disamba da ya wuce ana kuma sa ran yin jana'izar sa a ranar 24 ga watan nan na Janairu a garin sa na Kerang dake karamar hukumar Mangu na jihar Plateau Nigeria Allah ya bada hakurin rashin amen Yanzu amadadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.